Kungiyar ƴan bindigan Avengers na neman gurgunta tattalin arzikin Najeriya musamman na ƴan kwanakin nan bisa la'akari da mummunan hare-hare da kungiyar ke kaiwa kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin Niger Delta. Harin baya-bayan nan dai shine wanda ta yi ikirarin kaiwa kan kamfanin man Chevron mallakar ƙasar Amurka. Kungiyar dai ta sanar cewa ta yi watsi da duk wani shiri na sulhu da gwamnatin ƙasar domin kawo ƙarshen hare-hare da take kaiwa. A baya dai an ruwaito ministan man fetur ƙasar yana cewa gwamnati za ta soma tattaunawa da 'yan sabuwar kungiyar ta Avengers. Kungiyar ta Avengers dai ta ce za ta fito da wasu sabbin dubaru domin faɗaɗa hare-harenta na zamani a kan kamfanonin ayyukan haƙar mai a yankin na Niger Delta. Kuma shirin tana nan na soma kakkaɓo jirage da suka ratsa ta yankin ta na Niger Delta mai arzikin mai. Sannan kuma ta kira kamfanin ayyukan haƙar mai da cewa masu kunnen ƙashi ne kuma ta nuna su shiga taitayinsu. Dukan dai wannan dabarwa na ji ra'ayoyin 'yan yankin na Niger Delta dangane da tsanantar hare-haren ga abin da suke cewa.
Na Francis John ne. Mu mawala gaskiya ban iya ce ma wai mun san me adalili da suka irin abubuwan da suka yi. Gaskiya wala mu mawala ban mu jin daɗi ne wala. Kamar suna so su kashe ƙasar ne. Don mu ma da a cikin region in nan mala kallon su ɗaya mu kai. Muna zargi wasu 'yan a cikin siyasa wanda suna sponsor ɗinsu. Dole haka ne don in ba wanda a cikin siyasa irin makamai da suka sai da irin abubuwan da suka da confidence inda aka gare su na yin wasu abubuwa dole na sai akwai wanda ka ba su backup wani babba cikin gwamnati wanda ka ba su backup.
So my own opinion is this: during the former regime, I think there was somehow they negotiated some of the people there, they sent them over.
Wannan yana cewa ne ni a ra'ayina tsohuwar gwamnatin da ta gabata ta biddo da samar da ayyukan yi ga 'yan bindigan yankin Niger Delta da kuma tura su kasashen waje domin yin karatu. Sai dai kuma a wannan karo ba a fiddo da wannan shirin ba, saboda haka ina ganin shi ya kara dagula al'amura. Amma dai idan za a bi hanya ta domin samun zaman lafiya a yankin mun Niger Delta, to muna bukatar hakan. Ita kuwa wannan tace:
My name is Mrs. Sare. For me, to withdraw military is not a good idea.
Tana cewa ne dai a ra'ayina ban ga amfanin janye sojoji ba a yankin mun Niger Delta. Idan an yi haka, tsaro kan kada taɓarɓarewa. Illa dai kawai muna bukatar daidaito domin samun zaman lafiya a yankin namu na Niger Delta mai arzikin mai. Shi kuwa wannan da bai ambaci sunansa ba ya ce:
My opinion is that federal government should not withdraw military from the Niger Delta. They should remain because it prevents
the government. Wani batun janye sojoji a yankin mu na Niger Delta illa kawai a fafata da 'yan kungiyar ta Avengers, domin gaskiya mu ba mu san su ba kuma ba mu san ko su wane ne ba. Zaman lafiya muke so a yankin mu. Kasar Amurka ta nuna damuwa matuka game da yadda 'yan bindigan Niger Delta Avengers ke kai hare-hare kan cibiyoyin man kasar. Amurka dai ta bukaci a sasanta lamarin cikin ruwan sanyi. Hare-hare dai da 'yan kungiyar ta Avengers ke kaiwa kan bututu yayin mai da iskan gas ya sa dimbin man da kasar da ke hakowa a kullum ya yi raguwar da bai taba yin irin ta ba kusan shekaru 20 da suka gabata. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.